الإسلام إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيامنا أكو غواتان ربيع الآخر وتنهدو أجيرون وتنين مسلمين في هجرة من زان الله صلى الله عليه وسلم daga makka zuwa madina shekara ta 1447 muna cikin karatun littafin bulughul maram min adillatil ahkam na al hafiz ibn hajar al asqalani rahimahullahu ta'ala amin muna bisa kan babu sujudi sahwi wa ghairihi a karatun mu da ya gabata mun tsaya akan hadisi na 361 a yau da izinin Allah ta'ala za mu tashi bisa kan hadisi na 362 hadisin Abu Huraira wa an Abi Hurairah radiyallahu anhu qala sajadana ma'a rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam fi idha as-sama'u shaqqat wa iqra bismi rabbika alladhi khalaq rawahu muslim wannan hadisin daga Abu Huraira dan Allah ta tabbata a gare shi yace min sujada tare da manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi a cikin idza sama'un shaqqat da kuma iqra bismi rabbikal ladzi khalaq wannan hadisin cikin shi akwai bayani akan cewa a shari'ar musulunci an shari'anta yin sujudu tilawa shine yin sujada a lokacin da mutum yake karatun alqur'ani idan ya kawo kan ayar da take zancen sujada kamar da ya gabata mu ambata cewa sujudu tilawa wajaje 14 ne cikin alqur'ani inda aka ambace wato sujada kuma malamai suka ce ana yin sujada nan wurin kanan akwai cikin suratul a'raf karshen ta akwai cikin suratul ra'd daga tsakiyanta akwai cikin wato suratul al-isra'i kamin isra'i akwai suratul nahl ita ma daga nan tsakiyanta akwai sujada haka ma suratul al-isra'i nan suratul isra'i ita ce ta hudu gon sannan suratul maryam ta biyar akwai sujada cikin suratul maryam sannan ta shidda akwai sujada cikin suratul hajji suratul hajji wuri biyu ke da akwai sujada ciki da farko harkonta da kuma can karshen ta kenan ya zama nawa kenan ya zama bakwai kenan ko sannan akwai sujada cikin suratul furqan ya zama takwas sannan akwai sujada cikin suratul naml tara sannan akwai sujada a cikin suratul sajada ya zama 10 sannan akwai sujada a cikin suratul fussilat sannan akwai sujada a cikin suratul annajmi ya zama 12 sannan akwai sujada cikin suratul inshiqaq idza sama'un shaqqat sannan akwai sujada cikin suratul alaq kenan wannan sune sajadoji guda 14 na cikin alqur'ani kuma magana game da sujada ta cikin suratul sa'd cewa akwai maganganun malamai game da sujadanta amma abin da ya yi inganci wasu sun lissafa ta cewa ta shabir amma abin da ya yi inganci ba ta cikin wuraren da ake sujada sai dai wato in mutum yana karanta ta ya zamo wajen sallah ne to in yayi sujada babu lai amma cikin sallah mutum ba zai sujada ba domin ba ta cikin wajajen da ake sujada asali ma ita ba sujudu tilawa ba ce malaman fiqh wasu sun ce mata sujudu shukr ce sujudu shukr ce dangance da manzon Allah sallam shi kuma annabi Dawud da sujudu tauba ce yayi domin annabi Dawud ne yake cikin masallaci kamar yanda Allah ta'ala ya ce hal ataka naba'ul khasmi idza tasawwarul mihrab idza dakhalu ala Dawud fa fazi'a minhum dan har zuwa inda yake fakarra raki'an wa anab don haka kenan ita sujudu at-tauba ce ga annabi Dawud shi kuma manzon Allah sallam yayi don koyi da annabi Dawud saboda a suratul an'am da Allah ya zano annabawa wa tilka hujjatuna atainaha ibrahima aka zano su 18 sai Allah ta'ala ya ce fa bi hudahu muqtadi kai koyi da su dan haka koyi ne da annabi Dawud sa manzon Allah sallam yake yi kenan waɗannan sune sajadodi guda 14 to malamai sun yi sabani akan hukuncin sujada me ya hukuncin waɗannan sajadodin na tilawa akwai wanda suka ce mustahabbi ne wannan shine maganar jamhurin malamai sun ce yin sujada nan mustahabbi ne in mutum yayi zai samu lada idan mutum bai yi ba babu komai akwai kuma malaman da suka ce wajibi ne su kuma wanda suka ce wajibi ne sune malaman Hanafiya a mazhabar Hanafiya yin sujudu tilawa wajibi ne, kenan ba mustahabbi bane, ba sunna bane, ba farilla bane. Dan su malaman Hanafiya su suna bambancewa tsakanin farilla da wajibi, su kuma sauran malamai ba su bambancewa, duka suna daukan shi abu guda. Amma su malaman Hanafiya wajen su in aka ce farilla, to shine abin da ya tabbata, ma tabbata bi dalilin qat'i, abin da ya tabbata da yankakken dalili shine farilla. Amma abin da ya tabbata bi dalilin zanniyin, wannan shi suke ce ma alwajib. Dan haka kenan ita sujudu tilawa wajen su wajibi ce, ba farilla ba, kuma ba mustahabbi ba, matsayin wajibi take. To amma abin da ya inganci shine cewa sujudu tilawa mustahabbi, kamar yanda hadisin Umar ibn al-Khattab ji zuwa tabbatar mamu da haka, ya ayyuhan nasu inna namurru bis-sujud faman sajada faqad asaba wa man lam yasjud fala shay'a alayhi, haka hadisin Umar ibn al-Khattab ya tabbatar. Dan haka kenan ba wajibi bace sujudu tilawa. Sannan akwai malaman Hanafiya da suka ce sujudodin nan na suratu al-Hajj, sujudodin suratu al-Hajj guda biyu ba a yin sujada ta ƙarshe, ta farko ake. Wannan kuma ra'ayi ne na malaman Hanafiya, cewa sujada ta farko ake. Alam tara anna Allah yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ardi wash-shamsu wal qamaru wan nujumu wal jibalu wash-shajaru wad-dawabu wa kathirun minan nasi wa kathirun haqqa alayhi al-'adabu وَمَنْ يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُكْرِمٍ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ. نعم ita ce sayyida ta farko ta suratu al-Hajj, sai suka ce ita ake ta ƙarshe ba ai, ya ayyuhal ladina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Alama Annabiya suka ce ba ai, amma abin da ya hirin jayi ana yi. Dan haka wannan duka ijtihadati ne da kokari na malamai, amma ana yin sujada waɗannan wajajen guda 14 da muka ambato, wanda ke da kwai sujudu tilawa. Sannan wanda zai yi sujada, mutum biyu zai yi sujada banda mutum guda, da wanda suke da alaka da tilawa mutum uku ne. Akwai alqari'u wanda shine mai karatun ko, akwai almustami'u wanda shine ya dawo da tunanin shi yana sauraron shi ko, akwai as-sami'u shi kuma as-sami'u shine mai ji. Kawai tilawa tana kaima kana ji, ko kuma ka zo wucewa ka ji, kenan kai baka da manufan saurare ji ne kai kai ko. Akwai mai karatu, akwai mai saurare, akwai mai ji. To sai malamai suka ce da mai karatu da mai saurare duka za su sujudu tilawa, amma mai ji shi ba a farlanta mai sujudu tilawa ba. Kenan zana yawa kai wucewa ne kai suka zo yi, kai sai ka ji na kallala to ta yi wasu jod baka ta da to ba za ka yi sujada ba. Kai mai ji ne, baka cikin waɗanda za su yi sujada. Amma wanda ya zauna ya maida hankalin shi yana saurare, to in mai tilawa ya sujada shi ma za yi. Sannan wannan malaman Shafi'iyya su kuma suka ce sujudodi na suratul mufassal ba a yin sujada ma kwata-kwata cikinsu. Suratul mufassal mun yi bayaninsu can baya ko? Al-mufassal suna fara daga suratul hujurat zuwa suratul nas. A wani ra'ayi kuma suna fara daga suratul kaf. A takaice wannan dai su ne surorin. To cikin mufassal muna da sujudodi guda uku. Cikin surori mufassal sayyada uku ke akwai najmu, akwai inshiqaq, akwai alaq. To malaman Shafi'iyya, ko da yake an ce riwaya Imam Shafi'i ce tsohuwa, yana da tsohuwar riwaya, yana da sabuwar riwaya. To a cikin tsohuwar riwaya shi ce yake cewa ba a yin sujada a surori na mufassal. Sauran sujudodi waɗanda ba na mufassal ba su ne ake yi. To ala kulli hali dai wannan ra'ayi ne marar dalili, kokari ne Allah ya saka masu Shafi'i da alheri, amma ana yi duka waɗannan wajajen guda 14 wanda suka zo in mutum ya karanta su an shari'anta mai yayi sujada, idan yayi zai samu lada, idan bai yi ba kuma babu komi akan shi. To wannan hadisin na Abu Huraira ɗaya ne daga cikin hadisan da suke mai da martani akan wannan ra'ayin na Shafi'iyya ko, cewa ba a yin sujada, ashe ana yi. Abu Huraira da Allah tabbata a gare shi yace sajadana, mun yi sujada mu su Abu Huraira ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam, tare da manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi. Fi idza sama'un shaqqat, kuma tana cikin mufassal, a cikin idza sama'un shaqqat ko, haike nan zancan ba a yin sujada a cikin surori mufassal ya tashi daga aiki. Wannan zancan wa ya tada shi? Shi wanda ya zancan ya tada shi, domin Imam Shafi'i ya ce idza sahal hadithu fa huwa madhhabi, ɗan hadisi ya inganta to malhabata kenan. Yace in na faɗi magana ta saba ma hadisi ayi wa ciki da magana ta kai cewa a kwashe ta ma a buga katanga, yace ayi ruko da hadisin annabi. Dan haka mazhabar Shafi'i ta gaskiya shine ana yi hukum ana yin sujada saboda hadisi ya tabbata. Rawahu Muslim, Muslim ya rawaito shi. Kaka wanda an ce Muslim ya rawaito ba a tattaunawa. Zancen inganci wannan babu kwankwanto cikin shi. Saboda haka wannan hadisin ingantacce ne. Ana sujada cikin suwaru al-mufassal. Abu Huraira babban ma abin da yake ƙara tabbatar da ingancin yin sujada shine Ibn Abbas ya rawaito cewa ana sujada cikin mufassal. Sannan haka Abu Huraira ya rawaito, Ibn Abbas ya rawaito hadisin cewa Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sujada a suratul Najm. To haka wannan Abu Huraira ya rawaito cewa Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sujada a cikin inshiqaqa da cikin alaka, ko kenan zaka zancan ba a yi cikin mufassal babu shi. Sannan Abu Huraira yana cikin wanda daga baya suka musulunta, domin ya musulunta ne a shekarar Khaybar. Kaka ga daga baya ne musuluncin shi, ba wani hukunci bane wanda aka saki. Da aka rai a takaice wannan hadisin cikin shi akwai darussa. Darasi na farko cikin shi akwai karantar da mu cewa an shari'anta yin sujadar sujudu tilawa ga duk mutumin da yake karanta alqur'ani ya kawo wajen da ke da kai zancan sujada. Darasi na biyu shine an hadisin nan ya nuna martani akan wanda suka ce ba a sujada cikin suwarul mufassal. Darasi na uku hadisin nan ya karantar da mu cewa ashe sujadan nan da mai karatu da mai saurare duka suke yi. Sannan akwai wata mas'ala da take da alaka da sujudu tilawa, kuma shine malaman fiqh suna tattaunawa kan cewa wai sujudu tilawa hukuncin ta kamar hukuncin sallah ne, ba ayin ta sai da alwala, sannan kuma sai an kalli alqibla, sannan kuma tana buƙatar ayi kabbara wajen tahiyya sujada da yin kabbara wajen tasawwa, sannan tana buƙatar sallama sai an sallame aka yi ta. Sannan kamar yanda aka hana yin sallah wasu lokuta can bayan mun karanta ku, akwai lokutan da an hana yin sallah kamar bayan la'asar misali da bayan sallah su ba, to an ka tari daidai wannan lokacin ne mutum yake tilawa shi ma ba zai yi ta ba ko zai yi ta. Ma'ana dai a takaice tambaya ita ce shin sujudu tilawa tana daukar hukunce irin na sallah ko ba ta dauka? To akwai magana a wajen malamai, wasu malamai sun ce ba ta dauka, wasu sun ce ta dauka, sun ce don haka ita ma kamar sallah ne, duk abin da aka shardanta cikin sallah ita ma an shardanta cikin ta. Su kuma malamai suka ce a ita ba kawar sallah ba ce ba, sai gada ce ta tilawa, tabi'atul litilawa, saboda haka ita tana biye tilawa. To wannan magana ita ta inganci sujudu tilawa, dama tana biye tilawa kamar yanda an shi wato musulmi ya iya karanta alqur'ani ba tare da yana da alwala ba, to haka nan ne yana iya sujudu tilawa ba tare da alwala ba. Sannan ya tabbata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi kabbara wajen sujudu tilawa, kenan ana yin kabbara wajen yin ta, wajen tasawwa dai ne babu dalili kacewa, kenan wajen tahiyya sujudu tilawa za a yi kabbara kawai sai a taso haka, haka nan ne ake yin ta ita. Sannan wato ba shardanta abubuwan da aka shardanta ma sallah, kuma lokutan da aka hana yin sallah ba a hana yin sujudu tilawa ba, domin ita tare da tilawa take. Ai ba a hana karatu ba a lokuta, to tunda ba a hana karatu ba kuma tare suke kenan ita ai ana yin ta har lokutan da aka hana yin sallah. Dan haka sajada cikin idza sama'un shaqqat shine wajen fadin Allah ta'ala fama lahum la yu'minuna wa idza quri'a alaihimul qur'anu la yasjuduna, to nan ne ake yin sujada. Sajada kuma ta cikin ikra' bismi rabbikal ladzi khalaqa shine aya ta karshe ko kallala tuti'hu wasjud waqtarib. Rawahu Muslim, Muslim ya rawaice shi. Wa ibn Abbas radiyallahu anhuma qal, kuma daga Ibn Abbas yaddan Allah ta tabbata a gare su yace sad laysat min azaim as-sujud, bata daga cikin wajajan da aka karfafa yin sujada a cikin su. Wa qad ra'aytu rasulallahi sallallahu alaihi wasallam yasjudu fiha, kuma hakika na ga ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yana yin sujada a cikin ta. Rawahu al-Bukhari, Bukhari ya rawaice shi. Wannan hadisi daga Ibn Abbas idan Allah tabbata a gare shi. Ibn Abbas yake cewa sadu bata cikin azaimus sujud. Azaimus sujud, azaim jam'i ne na azima. Azima, al-azimatu shine al-amrul mu'akkadu, shine al-azima. Al-amari wanda aka karfafa shi shine ake ce ma azima. To ita sad bata daga cikin sujudodi wanda aka karfafa, bata daga ciki, inji Ibn Abbas. Dan haka kaga kenan sujada ta sad ba ta daga cikin sajidodin da ake yi amma dai sunna ce manzon Allah ya sunnanta kamar yadda yace haƙiƙa na ga manzon Allah yana sujjada cikin ta kuma kayan da muka tattauna akan ta cewa ita sujjada ta sujudu shukr ce a bisa abin da ya inganci ba sujudu tilawa bace dan haka babu laihi idan mutum yana tilawa iya kawo anan yayi sujada saboda koyi da annabin Allah annabi Dauda da kuma koyi da annabin mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda ya shari'anta yin ta annabi Dauda ya fadi sujada saboda ya gano jarabawa ce Allah yi mashi hal ataka naba'ul khasmi ila tasawwarul mihrab mala'iku bi ne kawai suka shigo masallaci annabi Dauda idan sahiya tai yana sa a kukkuble masallaci ko ina a rarrihe ya zauna shi kadai ana tsaron shi yana da masu gadi wanda ba zancan a shigo wurin bane yana kamar yadda Allah ya bada labarin shi inna sakharnal jibala ma'ahu yusabbihu inna sakharnal jibala ma'ahu go yusabbihuna bil ashi wal ishraq ay sabbihuna wa tayr min Allah ta'ala ya hore ma annabi Dauda duwatsu eh har da ta ana ta fansi aya nan ne wagga ta cikin suratul sad Allah ta'ala cewa inna sakhannal jibala ma'ahu yusabbihuna bil ashi wal ishraq ita waccan ta cikin suratul saba ice take son ta hadi da wannan in kasa akwai an kamancece ne ya dan haka annabi Dauda idan sahiya tai yana yin tasbihi da marece ma yana yin tasbihi to in zai yi wannan tasbihin sai yake a rarrihe ko ina an lillike a rarrihe ga masu gadi masu kula masu tsaro wanda malaman tafsiri suna ta yayaya wajen hadin adadin masu gadin su dubu kaza ko su kaza wannan dai duka babu tabbas Isra'iliya ta ne dan haka kwatsam yana tsaye sai da ya ga mala'iku guda biyu kuma sun shigo ta wajen da yake sallah ta wurin da ba hanya shigowa kawai sai da ya gane su sai ya hirgita ko dole ya hirgita dan adam ne sai Allah ya ce fafaji aminhum ko sai ya hirgita daga ma da ganin da ya musu qalu la takhaf suka ce karkaje tsoro qara ce maka kawo wajen ka matsayinka na alƙali khasmani baga ba'duna ala ba'd masu gardama ne guda biyu shashan me ya zalunci shashi fahkum bainana bil haqqi wala tushkitukum wahdina ila sawa'is sirat so muke kama mu hukunci na gaskiya kar kai zalunci ka dora mu akan hanya ma daidaiciya to cikin labarin da suka kawo mashi da rikicin sai annabi Dauda ya fahimci wata shari'a ce ya kuskure ciki sai ya gane Allah ya turo su ne dan su karantar da shi cewa ya tabka kuskure cikin shari'ar da yayi da ya gano manuhar shigowa wa'annan mala'ikun dan a karantar da shi sai ya ga wannan ni'ima ce daga Allah fa karra raki'an wa ana shayna al'ata ce fa zanna Dauda anna ma fatannahu to ita kisoshin da ake kawo wa kalkashin haka kaza ne da kaza ne wannan duka Isra'iliyatin babu tabbatacciya a ayoyin Qur'ani sun dai nuna annabi Dauda ya gano Allah ya jarraba shi ne dan a tunatar da shi akan wani kuskure da yayi amma yaya ne kuskuren yake wannan babu wani dalili karar da ya nuna kuma abinda Qur'ani ya kawo bai kawo bayani dake ba akan wato mas'alai saboda haka mahallu shahiri shine annabi Dauda ko da ya fahimci haka yana tsaye fa karra raki'an sai ya fadi yana mai sujada ko raki'an nan sujada ake ne wasu kuma sun ci daga ruku'i ne da zace ya sujada fa karra raki'an wa anaba dan haka yamma ya koma ga Allah wannan ita ce sujjadar da annabi Dauda yi a cikin sad wadda Ibn Abbas yake cewa bata daga cikin wato abu wajajen sujjada wanda aka karfafa cewa ayi sujjada anan amma dai naga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana sujjada a wurin rawahu al-bukhari wa anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam sajada bin najmi rawahu al-bukhari daga gare shi shi Ibn Abbas lalle annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yayi sujjada a wannan najmi rawahu al-bukhari kenan kaga wannan riwayar ta Ibn Abbas ta tabbatar da cewa sujada hada in mutun ya karanta wurin sujada to an shari'anta mai yin sujada aga suratul najm karshen ta ne aya ta karshe ko fasjudu lillahi wa'budu an ce wa antum samiduna ta ce fasjudu lillahi wa'budu to nan ne Ibn Abbas yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta yayin sujada. Wannan kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana karanta suratul najmi wata rana a Makka. Akwai musulmai kewaye da shi, akwai mushrikai kewaye da shi. Da ya karanta kowa yana natsu yana saurare, saboda ko ba a gaya ma ba ka san tilawan manzon Allah akwai dadi kuma akwai sa natsuwa. Kowa duk mushrikin da kenan sai da yaji jikin shi yayi sanye la'asar. Manzon Allah yana karantawa suna saga su Larabawa, ba irin Larabawan yanzu ba, Laraba na gaske wanda suna jin Larabcin da ke yanzu dan ka karanta ba Larabe Qur'ani wai kace yaran shi ne akin banza. Ai in dai ba karatu ya ba Laraban yanzu wallahi bai gane komai ake cewa. Bai gane komai ake cewa in dai ba Laraba yanzu ba kaji ma Laraba yanzu duk sun kawo wani yare wanda ke kama da buzanci sun maida shi ne Larabcin. Haka yanzu in kaga ba Laraba yana Larabci da kyau radadam to karatu yayi. Amma in dai ga magarin Balarabe ne wallahi ƙarya yake. A wayin nan sai dai shi ma yanda kake ji kana bagwari haka shi ma yake ji. Amma yazo yana to yana son ya rena ma hankali. Yun na ya yi kashi kuma in ka tsaka ka dagargace ka koyi Qur'anin nan wallahi sai ka dara shi ma jin abin da ake cewa. Sai ka dara shi. Dan haka su waɗancan Larabawan na ainihi na asali su Abu Jahl da Abu Lahab din nan ƙware suke jin Larabcin ana fadi. Sun fahimta ba su bukatar sharhi ba su bukatar fasara sun gane sarai sai dai kai su ma sharhi da karin bayani saboda tsananin Laraba wannan suna gane mi Qur'ani kene da annabawa suka zo masa da da'awa cewa suka yi aj'al al-alihata ilahan wahida wannan su ne suke sharhi ko ba sharhin su bane sharhin su ne sun gano mi da'awai gaba ɗaya ta kumsa wai a maida alloli gaba daya aji a maida Allah guda za a dora gota kai kenan su suke fasara ko wallahi sun gano amma yanzu wani musulmin ma bai gano ba shi an ce mai Allah kadai ake bauta shi yake wai ba a girmama annabi ba yanzu a ce annabi da girman shi ba a gama shi da Allah ba a cewa don Allah don annabi wannan ai rena annabi ne mu ko da idan mai bude mun ji ana cewa don Allah don annabi yau ko da suka bude ba ko ji ana ƙarya ba ba ta da kyau wallahi ba ta da kyau kuma kun ji ana yin ta abubuwa da yawa ko da idan ku suka bude kun ji ana yi kuma ba su da kyau dan haka in karatu yazo aka ce ma kaza ba daidai bane kawai in kana kwankwanto ka ƙara bincika ka tabbatar shikenan amma karatu ya sha bamban da ra'ayi na kitabun ras dan haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana kaiwa ga wato wannan ayat fasjudu lillahi wa'budu da musulman da mushrikan duka aka fada kai sujada tare da shi wannan ya tabbata ya inganta mushrikai sun yi sujada tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya karanta suratul najm saboda me yasa suka yi sujada malamai suka ce saboda ayoyin qur'anin da ake karantawa sun janye tunanin su da hankalin su fasaha da balaga da azancin da ke da ko cikin ayoyin shine yasa suka dumauce ba su ma san lokacin da suka wada akai sujadan nan tare da su ba to wannan sujada kuma shahararriyar sujada ce dan sai da tawatsu a garin Makka kowa ya san da cewa mushrikai sun shiga da hamma suka dora yaya ta cewa ai manyan mushrikan nan sun musulunta wannan labarin na zuki ta malle cewa sun musulunta shine har ya kai ma musulman da suka yi hijira suka tai Habasha sai labari ya kai musu cewa ai duka mushrikai sun musulunta jiyan nan ma sun yi su gada tare da Annabi Muhammad sai wasu suka dauko jiki suka dawo ko ai wanda suka hijira Habasha an je musu da labarin cewa kowa musulunta a Makka sai suka dawo to dalilin wannan sujudan dan haka sai suka dawo suna dawa suka tarra kafircin kwari ma ya kara ashe ba haka nan bane to sai sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi sujada da ya karanta najm kenan kaga akwai karantar da mu cewa mai karatu in yayi sujada to mai saurare shi ma zai amma mai ji ba zai yi ba to sannan ciki akwai martani akan waccan mazhabai da muka gayi ko ta ba ayin sujada cikin al-mufassal mazhaba ta tsohuwar mazhaba ta Imam Shafi'i cewa ba a sujada a cikin mufassal wannan riwaya ta Ibn Abbas ta tada ta kuma riwaya ingantatta daram rawahu al-Bukhari wa an Zaid ibn Thabit radiyallahu anhu qala qara'tu ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam an-najma falam yasjudu fiha muttafaqun alayhi daga zaidu dan sabiti yadda Allah ta tabbata a gare shi yace na karantawa manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi suratul najm sai bai yi sujada ba a cikin ta muttafaqun alayhi to wannan hadisin na zaidu kaga ya saba ma wancan na ibnu abbas ko bai saba ba bai saba ba. Wanda bai sani bane sai ga kamar akwai sabani. Babu wani sabani. Saboda wancan an karanta manzon Allah ya karanta suratul Najm ko yayi sujada can manzon Allah ne ke karantawa. Nan kuma waye karanta? Zaidu shine ke karantawa kuma dama in mai karatu bai sujada ba kai mai saurare sai kai. Ai ba za kai ba. Dama sujada ka kai mai saurare tana da alaka da sujadan mai tilawa ko? In mai karatu yayi sujada ya karanta ayat sujada ya sujada kai ma sai kai. Amma in bai yi ba kai ba za kai ba wai ya mai karatu bai sujada ba kai umar iya tare jiwa da hadin kai ka duka kai sujada aya ba za kai ba sai in mai karatu yayi to nan Zaidu ne ya karanta shi Zaidu da ya karanta bai yi sujada ba shi manzon Allah bai yi sujada ba kenan hadisin babu na cinkaro kai na karantar da mu cewa in mai karatu yayi za kai sannan kuma karatu na biyu Allah hadisin yana nuna mana cewa ita sujadan nan ba wajibi bace kamar yadda malaman Hanafiya suka wadi domin inda wajibi ce da manzo Allah bai kyale Zaid bai sujada ba da sai ce mai yo ka isa yara Zaid sai manzo Allah ya kyale shi kenan ya nuna ba wajibi bace ba mustahabbi ce mai karatu yayi to mai saurare zai yi tare da shi in bai yi ba kuma babu wani laifi akan shi babu komai kaga kenan tunda mustahabbi ce musamman cikin sallah ya kamata liman ya zama mai fiqh akwai limamman da ba su lissahi kawai su inda sun karanta su gida to sai sun hadu sun yi to wannan kuma tawaya ce domin akwai lokutan da liman yake sallah akwai mutane da yawa tare da shi wasu ma ba su kusa da shi ba su ganin shi aga yana cikin fiqh in ka san zaka wahalar da mamu kaka yi wannan sujudi su kuma akwai mata inda suna nesa ba inda liman yake ba da kai kabbara su ruku'i zasu kaga kenan ka kawo musu tashwishi cikin sallan su shine wato ka bar sujadan shine ya zama maslaha akan ka kawo musu rudani cikin sallan su kawai ka bar sujadan nan shine dan haka in ka fahimci babu wata matsala kai sujadan to kuma yin ta wannan mustahabbi ne wa an Khalid ابن معدان رضي الله عنه قال فضلت سورة الحج بسجدتين رواه أبو داود في المراسيل دغ خالد بن معدان يدعى الله تبت غريش ياتي فضلت سورة الحج أيه سورة الحج بسجدتين لسجدودي غدا بيو انا كما عندما أمبتا ايت سورة الحج ايت كديتي سورة تكي لسجدودي بيكو سورة ألم تأ سجدة ألم ترى لسجدة تيا سوني سجدودي غدا بيو to wannan sajadodin guda biyu duka mutum in ya karanta zai yi su idan mutum yana bukatar yayi sujudu tilawa duka ko waccan ta farko ko wannan ta biyu cewa kuma cikin wannan hadisin akwai martani akan malama Hanafiya wanda suka ce za a yi ta farko ba za a yi ta biyu ba kenan dan an ce an yi hita da sajadodi biyu kenan ita sajadodi biyu ke da kwai cikin ta kuma duka ana yi su sannan ita suratul hajj da aka ce fuddilat an hihita ta kenan ya nuna tana da hihiko akan wasu surori ko eh tana da hihiko akan sauran surori ta hanyar cewa ita tana da sujada bi su ba su da dan hihiko kala kala kana wannan sura tana iya tadara wata sura ta wani bangare kuma wannan ta dara ta ko kamar yanda haka nan ne cikin mutane tana yiwa eh ana zance ta bangaren karatu wana ya dara ka amma da an zo wani bangare wanda ba na karatu wace aka kuma kai ma ka dan dara shi nan ko yanzu da yana ya dara ka bangaren karatu amma da an zo bangaren kudi ka dara shi sai an zo bangaren karhinci ya ka dara shi sai an zo bangaren wato iya magana ma ka dara shi kana yayin mutum yana da karatu bai iya magana ba kai ka yi shi iya dimi in dai za a yi magana da hatar baki to kai kalami ne kana gaba gare shi wajen iya magana kenan dan haka ana iya samun wato su kamar yanda wannan sura anan ta bangaren sujada biyu suratul sujada ta hi dukkanin sauran surori saboda ita kadai ce take da wannan khususiyya ita kadai take da sujada guda biyu sauran surori ba su da dan haka kuma wannan dalili ne akan cewa ashe akwai hihiko tsakanin surorin Qur'ani da ayi ko babu hihiko akwai hihiko ya tabbata manzo Allah sallama ya ce suratul Fatiha ita ce mahihiciye sura ko kenan ta hi sauran surori na alqur'ani wannan babu kunkuntu suratul fatiha ta hi su sannan ya tabbata ayatul kursi ta hi sauran ayoyi ko afdalu aya ita ce ayatul kursi afdalu sura ita ce suratul fatiha mahihiciye sura a cikin qur'ani ita ce suratul fatiha da haka in wani dan tsibba yazo yana sanya wahalar da kai a akwai wata sura mai muhimmanci wanda wannan sirri ne in ka zanta a kale shi kawai suratul fatiha ce za ta maka wasa da hankali ce ai akwai wata sura ita ta musamman ce ita muke karanta wajen kaza fatiha ce dan ita ce mahihiciye sura kuma ita ce sura take da sirrin da surorin qur'ani ba su da shi dan haka suratul fatiha ita ce afdalu sura akwai hihiko tsakanin suro kaka ce ai duk magana Allah ce babu wani hihiko magana Allah ce amma wata tahi wata annabi ya tabbatar da haka dan haka kenan akwai hihiko tsakankanin surorin alqur'ani akwai hihiko tsakankanin ayoyin qur'ani wata tahi wata sannan duk da cewa dukkanin su maganar Allah ne ta bangaren cewa magana Allah ne wannan babu hihiko gaba ɗayan su magana Allah ne anna ta bangaren tasiri ko kuma wato wani bayani na musamman to akwai hihiko ce sakawa ko malaman ruqiyya ba qur'ani suke tilaba gaba ɗaya ko sai su zo su karanta wasu ayoyi na daban in sun ji shiru to sai su canza salo kuma akwai wasu da suke ƙara zabawa ko sai su karanta to saboda mi saboda wasu surorin suna wasu ayoyin suna da tasiri sama ga wasu duka magana Allah ce amma wasu suna da tasiri wanda wasu ba su da ba Allah ta'ala shi ya tsara haka dan haka suratul hajj tana da hihiko akan sauran surori ta kasancewar tana da sujada bi sauran surori ba su da amma aka ce da ita da suratul fatiha wacce ta haifata to kaga suratul fatiha ta hita domin ita alal itlaq ita ce afdalu sura ko Abu Dawud ya rawaito wannan hadisin fil marasil a cikin marasil nashi wa rawahu Ahmad wa Tirmidhi mawsulan amma Imam Ahmad da Tirmidhi sun rawaito shi a sade al marasil kenan wato Abu Dawud yana ambaton hadisai ne waɗanda suka zo mursalai shi kuma mursal hadisi an ce mursal shine dan bayan min sha ambatawa ko shine hadisin da wani wanda bai ga annabi ba zai cewa annabi ya ci wanda bai taba haduwa da annabi ba kamar tabi'i misali da tabi'i ya ce annabi ya ce kaza to wannan hadisin mursal ne wajen malaman hadisi saboda shi tabi'i ya shi hadu da annabi to in kuma aka ce mursal kenan ana nihi akwai tsallake ko akwai tsallake akwai wani mutum wanda ya kamata a gai aka kigai ko dai da gangan ne ya kigai ko kuma a kawai ciwa-ciwa ce ta hadisi shi yasa mu hadisi mursal sai an bincika ake tabbatar da ingancin shi ko dan in kace kai baka taba haduwa da annabi ba kamata yayi a tsari na ilimi na malaman hadisi in zaka kawo zancen ka ce wani sahabi wani ya gaya mani yace annabi ya ce kaza yawa to na ana fahimtar ka amma kawai sai a ji kana cewa annabi ya ce kaza kuma sai a rawaito wani almajirin ka ya rawaito da gare ka yace ya ce wani ya ce annabi ya ce kaza shi ma wani almajirin shi ya rawaito har abin ya zama silsila a sami isnadi ko to da malamai sun karanto hadisin sai su ce wanga hadisin mursal yanzu sai an je an binciko tana yiwa a wata hanya sai a samu ba a gai kowaye ya gaya ma ba amma in aka bincika ta wata hanya sai a samu labari akwai radda ka taba gayin wanda ya gaya maka wata rana ne baka ga wanda ya gama ba to na ana ganewa sai a ce to wannan mursal kin an samu wata hanya daban wanda aka tabbatar da ingancin isnadin shi kenan shi yasa nan kaga aka ce Abu Dawud da rawaito cikin marasil ko sai ya ce wa rawahu Ahmad amma Imam Ahmad ya rawaito shi wa Tirmidhi da Tirmidhi mawsulan asade kenan ba tare da cire sahabin ba ko yanda Abu Dawud ya rawaito shi tare da kace wani sahabi to shi wannan ya rawaito shi asade shine mawsulan kenan da cikakken isnadi min hadisi Uqbah bin Amir ta hadisin Uqbah dan Amir wazada kuma a cikin wannan riwayar tashi shi Tirmidhi da Abu Dawud da Ahmad sai akwai ƙari yace fa mallami yasjudu huma fala yaqra'uhuma ko fala yaqra'uha duk wanda ba zai yi sujada ba zai yi masa sujada ba to kar ya karanta su ma'ana cikin wannan riwayan shi akwai ƙari an hihi ta suratul hajj da sagadodi guda biyu duk wanda ya san ba zai yi sagadodin nan ba to kan ma ya karanta su to kaga wannan riwayi masha Allah da ifi ya ci wa sanaduhu da ifin ba dan haka ba kaga da tana nuna kenan in dai ka san ba za ka yi sujada ba akan wuri ɗaya daga cikin waje to da ka kawo aya sai ka tsallake ta ba sai ka karanta ta ba to amma hadisi da ifi ne kuma da a ce wannan hadisin ya tabbata da yanzu sujadan nan wajibi ce da magana Hanafiya ta dan kusanto ko to amma ina hadisin bai tsira ba wa an Umar radiyallahu anhu qala ya ayyuhan nasu inna namurru bisujud faman sajada faqad asaba wa man lam yasjud fala ithma alayhi daga Umar yadda Allah ta tabbata a gare shi yace ya ku mutane lalle mu muna wuce sujada faman sajada duk wanda ya sujada faqad asaba to haqiqa yayi daidai ya samu lada wa man lam yasjud wanda bai sujada ba fala ithma alayhi to babu zunubi akan shi rawahu al-bukhari bukhari ya rawaice shi wa fihi a cikin hadisin inna Allah ta'ala lam yafrid as-sujuda lalle Allah madaukaki bai farlanta sujada ba illa an nasha'u sai dai idan mun ga dama wa huwa fil muwatta hadisin yana nan cikin al-muwatta to kaga wannan hadisin na Umar ibn al-Khattab ya zama shi ma Faisal mai raba gardama akan cewa sujada na tilawa wajibi ne ko mustahabbi wannan hadisin ya nuna mustahabbi ne ko karara Umar ibn al-Khattab yadda Allah ta tabbata a gare shi yana matsayin shugaba amirul mu'minina to sai da wani shi yake yin huduba a juma'a ko ya hawo minbari yana huduba a cikin hudubobin shi wani bi yana zuwa ya karanto ayoyin alqur'ani to cikin dabi'a Umar in ya karanto ayoyin alqur'ani idan aya a cikin ta akwai sujada sai ya sabko daga minbari ya fada ya sujada duka waɗanda suka zo nan wajen sauraron huduba su ma sai su sujada tare da shi to wata rana wata juma'a Umar sai ya zo ya karanta ayan nan ta cikin suratul Nahl ayan nan ta cikin suratul Nahl ya ne ayan take ya khafuna rabbahum min fawqihim ayan ta bayan ta ce ita ga ita ce kahin ta sujada ita ce bayan ta ko يتفيئ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخلون ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون إذا جئوا فهذا أن يتجي آية سي عمر بن الخطاب رضي الله عنه يكرن تونا آية ينا كرن تونا آية سي سبكو دقا منبري سي خاله سجدا تكا متعني سوما سكا سجدا تاردش سي يقوم أشيك بدا حلومش wata juma'a da tazo Umar ibn al-Khattab sai yazo ya ƙara karanto wannan aya da gangan sai da mutane suka shirya kowa ya position za a yi sujada kawai sai Umar ya shalle sai ya ce musu ya ayyuhan nas ya ku mutane inna namurru bis-sujud lalle mu muna wuce aya ta sujada faman sajada faqad asaba wanda ya sujada yayi daidai amma fa wanda bai sujada ba babu wani zunubi akan shi Atarewa sai ya ce lalle Allah bai fallanta sujada ba akan mu sai in mun ga dama kenan kaga Umar karatu ne yamma mutane ko da yayi wata juma'a sai yake dan ya karantar da mutane cewa ba hadolu bane sujadan nan to kaga wannan karara ne cikin shi akwai dalilai masu yawa wannan hadisi daga cikin kaga akwai dalili na cewa Umar ibn al-Khattab shine ya faɗi wannan magana kuma qaulus sahabi hujjatun 'ala al-asah abu sa abin da yake inganci shine idan sahabi ya faɗi magana a addini to tana zama hujja sai in wani sahabi ya saba mai to nan ne za a cewa ba hujja bace sai dai a kalli waye ƙarhin dalili to amma Umar da ya faɗi wannan kafkin sahabbai babu wanda ya saba mashi nan dan haka sujada mustahabbi ne sannan Umar ibn al-Khattab yana cikin wanda manzon Allah ya ce ayi ruku da sunnar shi dan haka halifa ne cikin halifofin da ake ruku da sunnar su wa an Umar radiyallahu anhu qala shine na karanta ku وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا القرآن دقى ابن عمر يدعى الله تبتع قريش يتي النبي تيرا دعى منشان الله ستبتع قريش ياكسن چه ينا كرن تامم القرآن فإذا مر بالسجدة كبر وسجد وسجدنا معه فإذا مر بالسجدة إذن يشودي أكن سجدة كبر سيئي كبر وسجد يسجد وسجدنا معه ما من سجرة ردش rawahu Abu Dawud bi sanadin fihi linun Abu Dawud ya rawaito shi da sanadi wanda akwai tabshi a cikin sanadin kenan ma'ana akwai rauni shine lin malama hadisi suka ce hadisi layyin ne to alama ce ta cewa kenan hadisin baya da ƙarfi akwai wata matsala ciki wanda sai an bincika wa an Abi Bakr radiyallahu anhu anna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam kana idha ja'ahu khabaru yasurruhu kharra sajidan lillahi rawal khamsa illa an-nasa'i
daga Abu Bakar ta yadda Allah ta tabbata a gare shi lallai annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya kasance idan wani labari ya zo mashi da yake faranta mai rai sai ya fadi yayi sujada ga Allah rahul khamsa illa an-nasai to yanzu an shigo cikin kalolin sujada na uku go an yi na farko sujudu sahwi sujada ta rabkanwa an yi na biyu sujada ta tilawa to yanzu sai sujada ta uku ita ce sujudu shukr sujada ta godiya ita kuma sujudu shukr kamar yadda ya gabata mun ambata cewa ana yin ta ne lokacin da wata ni'ima ta jaddada ga musulmi lokacin da yaga wata ni'ima ta sabintu gare shi ko kuma ta sabintu ga al'ummar musulmi ko kuma lokacin da wani babban bala'i wato ya goshe ana tunanin wasu makiya za su kawo mu musulmai hari sai Allah ya halakar da su ko Allah ya kifar da lamarin su ko Allah ya duburburtar da su to kaga sai mutum da ya samu labarin haka sai ya fadi yayi sujada to sannan ita wato sujudu shukr wannan ba duk lokacin da mutum ya samu ni'ima ba ake yake yin ta malamai suka ce sai dai idan ni'imai ni'ima ce sabuwa don in kace duk lokacin da ka samu ni'ima to kullum ma sujada muke kenan sai mu zama sai mun mutu cikin sujada tunda kullum ma akwai ni'imar Allah tare da mutum kowane lokaci kowace kyamata mutum cikin ni'ima yake shi yasa sai wata ni'ima sabuwa wadda ta zo ita ce ake masa sujudu shukr amma ba kowace ni'ima bace ake yi masa sujudu shukr kenan ni'imai ta mutunci shi kadai ko kuma ta al'ummar musulmi ne gaba daya duka an shari'anta za a yi kamar yadda wannan hadisin na Abu Bakar ta yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan wani labari ya zo mashi wanda yake faranta rai kharra sajidan sai ya fadi ya sujada to kharra kalmar kharra tana nuna daga tsaye ne ko dan dai in kaga kharra daga tsaye ne ake faduwa ya sujada lokacin ake ce ma mutum kharra amma in mutum zaune yake sai ya sujada ba a cewa kharra sajidan sai dai a cewa na ya sujada to kenan ita sujudu shukr an hisa mutum yana daga tsaye in kuma mutum yana daga zaune ne yayi ta to babu lahita yi amma dai an hisan daga tsaye mutum yana tsaye ya fadi yayi sujadan nan ita ma kamar wato abin da ya gabata na sauran sujudodi ba wai an shari'anta cewa sai mutum yayi alwallawa ko sai yayi kaza babu wasu ba a shari ba a shartanta cewa ba abinda aka shartanta ma sujudodi na sallah babu wannan zancen wa an Abdurrahman ibn Auf radiyallahu anhu qala sajada an-nabi sallallahu alayhi wa sallam Abdurrahman ibn Auf yace manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yayi sujada fa atala sujuda ya tsawaita sujada thumma rafa'a ra'sahu sannan ya dago kanshi fa qala sai yace inna jibrila atani lallai mala'ika jibrila yazo mani fa basharani sai ya mina al-bashir fasajadtu lillahi shukra sai na yi ma Allah sujada don godiya rawahu ahmad wa sahahahu al-hakim kenan kaga wannan hadisin ya tabbatar da ita sujudu shukr lokacin da wani abun faranta rai yazo wani al-bashir mai dadi aka kama mutum sai ya fadi ya sujada don godiya ga Allah to shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam anan mala'ika jibrili ne yazo ya mai al-bashir wannan al-bashiri mala'ika jibrili ya fada wa shi ya fada wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa duk wanda yayi maka salati guda daya to Allah zai yi mashi guda goma sai manzon Allah yayi horin ciki ya ji dadi domin wannan kara mai girma ne da daraja da kuma wato kara mai matsayi wajen Allah duk mutumin da yayi wa manzon Allah salati guda daya to Allah zai mashi goma kwatankwacin shi da kwatankwacin wanda yayi sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da mala'ika ya sanar da shi haka sai ya fadi ya sujada don godiya ga Allah akan wannan wato ni'imai wa an al-bara bin azib radiyallahu anhu anna nabiyyan sallam ba'atha aliyan ila al-yaman fa dhakara hadith qala faqataba alayni bi islamihim falamma qara'a sallallahu alaihi wasallam kitaba kharra sajidan shukran lillahi ta'ala ala dhalika rawahu al-bayhaqi wa asluhu fi al-bukhari daga bara'u ibn azib yadda Allah ta tabbata a gare shi lallai annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ba'atha aliyan ila al-yaman ya tura ali zuwa yaman a tura ali zuwa yaman domin ya kira mutanen yaman zuwa ga musulunci fa dhakara al-hadith sai ambata hadisin da tsayin shi to mahallul shahri dai shine fa kataba aliyun bi islamihim sai ali ya rubuto wasiqa ya turo manzo Allah cewa ai gaba ɗaya mutanen sun musulunta فلما قرا رسول الله صلى الله عليه وسلم الكتاب كودا منزل الله يا كرنت wannan wasika خر ساجدا سي منزل الله يا فادي سجدا دمن غوديا ga Allah akan shukran lillahi ta'ala Allah zalika don godiya ga Allah akan haka rawahu al-bayhaqi wa asluhu fil bukhari to kaga wadannan sajadodin da malam ya kawo duka sajadodi ne nami na ni'ima ko babu wani misali da malam ya kawo wanda cewa wani bala'i ya tunkaro ya kauce an yi sujada amma malamai suna ambata cewa dama ita ni'ima kala biyu akwai ni'ima ta Allah ya tunkuɗe ma wani abin da kake tsoro wani abin tashin hankali Allah ya tunkuɗe ma shi ni'ima shi sannan kuma akwai ni'ima ta ka samu wani abu wanda kake fata wani alheri ita ma ni'ima ce dan haka kowanne daga cikin su ni'ima ne sannan ya tabbata cewa Abubakar Siddiq radiyallahu anhu lokacin da aka kawo mashi labarin Musailamah al-Kazzab ya mutu sai ya fadi ya sujada da godiya ga Allah kaga wannan ai tunkuɗe wani bala'i ne Musailamah al-Kazzab ya mutu Abubakar Siddiq ya sujudu shukr da haka kenan wannan shine karshen wannan babi sai babi na gaba babu salatul tatawwu a karatu na gaba idan Allah ta'ala ya samu na cikin masu rai zamu tashi akan shi abinda muka karanta na daidai Allah ta'ala ya amfane mu da shi ba mu lada kurakure Allah ta'ala ya gafarta mun mu gyara subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka walhamdulillahi rabbil alamin wa alaikum